by the instruction of the national echo of our great party, those in favor to say aye, those who say no,
chairman, the local government say gaba, chairman, who not allowed to be by answer. That is also can be ballot paper and then table. If media is just to start a Korea, a wancan akwati da kuke gani a can
baturen zabe kenan da gojin jam'iyyar United Democratic Party ta turo jihar Taraba da mun gudanar zaben fitta guri na jam'iyyar ke fa bayyana sunan tsohon minista harkokin matan sanata Aisha Jami'a Hassan Maman Taraba a matsayin wadda ta lashe zaben yanzu haka ma tsohon minista ita ce ko mace ta farko da wata jam'iyya a Najeriya kawo yanzu ta tsayar a matsayin takarar kujerar gwamna a jawabin ta Maman Taraba ta ce jam'iyyar UDP za ta ma bada mamaki a babban zaben da ke tafe inda kuma ta bayyana cewa
sai mu fara aikin neman zabe kuma in Allah ya yarda kuma na gode wa duk magoya bayana da suka karfafa ni suka nuna mani har gobe har jibi suna goyon bayana duk da an mun zalunci kuma suka ce duk inda na je su ma suna can ai kuma kun gani yanzu aiki ya koma gare mu gaba ɗaya ba ni kadai ba
ko a zaben shekarar 2014 wata kotun dafa kara ta ko bai wa sanata Aisha Jami'a Hassan Nasara cewa ita ce ta lashe zaben jihar Taraba ina jami'ar APC to amma kuma daga bisani sai kotun koli ta fitar da wannan hukuncin tare ko da ayyana gwamnatin jihar dan jami'ar PDP Acted Dare Dusan Isaku DDI a matsayin wanda ya lashe zaben to wai ko me magoya bayan jami'ar UDP ke cewa a yanzu
da muryar dukkanin yan Taraba su ce masu cikin Taraba suka ce sanata Aisha ke gaba mu biki kowace jami'a kike ke mula wata jam'iyya da muka baro don rashin adalci a cikin ta tace ta hana sanata Aisha Jummai Al-Azhar yin takara a cikin ta maimakon mutanen Taraba su shinte ya mutu su ce mun fata jefa kuri'a ko mun bar siyasa sai suka yi shiru
yanzu dai ko an zura ido ne a gairin fafatawar da za a yi a zaben shekarar 2019 da ke tafe Ibrahim Abdulaziz Sashen Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.